Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da Inda Ranka. Hukumar da ke lura da harkokin mata ta jihar Kano ta ce za ta binciki wani faifan bidiyo da aka sake sakin sa a karo na biyu. Filin Inda Ranka ya gano yadda alƙalai guda takwas ke ta sukwatin a wata kotu guda ɗaya tun bayan tashin kotunan nan guda takwas daga harabar sakatariyar Audu Baƙo. Gamayyar jami'an tsaro ƙarƙashin hukumar nan ta NDLEA sun kama wata mata mai ɗauke da ciki wata shida tana ta rawar solo a gidan gala. Nesa ta matso kusa domin kuma masana kimiyya sun gano wata hanya ta cusawa mutum ilimi a ƙwaƙwalwarsa ba tare da ya je makaranta ba. Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yusuf Ala Abdullahi ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Inda Ranka, wanda masu salon magana kan ce ka sha kallo. Kamar yadda muka alƙawartawa mai sauraro a jiya cewar za mu kawo muku ra'ayoyin jama'a waɗanda su ne galibi ke zaunawa a masallacin Juma'a su saurari huduba ta farko da ta biyu, inda suka bayyana ra'ayoyinsu game da yanda limaman suka maida mumbarinsu a matsayin dandalin siyasa ko kuma a ce dandalin kamfe, domin kuwa irin waɗannan mumbarori ne da ya kamata a dinga jan hankalin jama'a ana jawo musu ayoyi da hadisai yanda za su yi koyi da manzon Allah da kuma sauran sahabbai. Sai wasu daga cikin limamai suka maida irin waɗannan mumbari a matsayin dandalin siyasa ko kuma ta hanya da za su gabatar da ra'ayoyinsu ga al'umma da zumar tallata 'yan siyasa. Idan aka cin magaci sai a yanko ta kujera a basu.
Ni kaina abin yana dan bani mamaki, duba da yanzu ka duba inda ake yin huduba da yanzu ba haka take ba, saboda yake rizu tunanin ma malaman wai manta ma suke da Allah ko kuma bukatun duniya ne yake tasowa. Oho,
zaka iya gane wani malami yana saman mambari yana huduba sai kaga kamar ya karkata akan wasu gwamnati kan akan abubuwan da suke.
To daga irin waccan huduba kuwa da ake yin ta domin gina kai sai kuma kasuwar kantun kwari, shi ma dai kamar yadda jawabi ya gabata a jiya cewar 'yan kasuwar fasun koka bayan da gagarumin rashin ciniki da ke fuskantar kasuwar kantun kwari da kuma multitaxation, wato biyan kudaden haraji mai tarin yawa, wani ma suka ce ba san dalilin da yasa ake karba ba, kai hatta hukumomi sun zo wannan kasuwa sun kakaba haraji, inda 'yan kasuwar kwarin suke kiran mai girma gwamna kan ya kawo su dauki kan halin da suke ciki. Sai kuma a hannu guda ɗaya ga hukumar Karota ita ma ta cuso kai, inda suke cewa irin sai rage yanzu kasuwar kwari ta kwanta dama, domin ko idan aka kyale 'yan Karota suna ci gaba da cin karansu babu babbaka, to babu shakka za su kai ɗaya ɓangaren ƙasa, tunda dai a wannan lokaci 'yan kasuwar sun ci abin da ya rage musu daga cikin kwastomominsu da ke zuwa daga sauran garuruwa, kashi ɗaya ne ya rage, kashi biyu kuma sun daina zuwa. Kuma kashi ɗayan 'yan Karota fa sun sanya su a gaba, domin ko wani abin mamaki a cewar 'yan kasuwar shine yadda zaka ga jami'an Karota suna laɓewa suna kame dukkanin motocin da aka yi mata lodi za ta fita, inda suka ce kamata 'yan Karotan su zo inda ake yin lodi su tsaya, idan aka yi lodi ya wuce kima to a sauke. Ga dai 'yan kasuwa.
Ni dai abinda zan fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To gaskiya bi sabilillahi abinda zamu kira ga Karota, to ya kashe mana kasuwanci. Yanzu da yawa 'yan Gombe sai dai su je Gombe su sai kaya, su tafi Abbas sai kaya.
Kowa ya sani kasuwar kantun kwari kaso 75 kayan da ake sayarwa na waje ne. Yau an waye gari an rufe boda. Gwamnati bata ganin yanda aka rufe bodan nan 'yan kasuwa sun shiga wani hali. Yau an zo banda biyan haraje da muke na daban-daban, kuma yau gashi an zo an kawo mana wani MD ya zo zai hura mana wuta.
To kasancewar akwai korafi akan hukumar Karota ya sanya wakilin Amina Abdubaka noma itin tubi jami'in hudu da jama'a na hukumar, wato Nablusi Abubakar Kofar na isa, inda ya ce
hukumar Karota bata hana kasuwanci ba, amma duk wanda zai zo ya bi doka da oda na hukuma ya zo yi kasuwancin sa ba wanda ya hana, su ba sa yin haka a jihohinsu. To wannan dai su suka ga ya dace su daina zuwa Kano, amma mu dai a hukuma abu guda ɗaya muke kallo, doka ce da oda a matsayinmu na masu kishin jihanmu, dole ne mu gyara jihanmu.
Allah Ubangiji ya sanya mu dace, da fatan za a yi kokarin samar da daidaito don gudun kada kasuwanci ya zama tarihi a Kano. Allah ya kiyaye, ba haka muke so ba. To daga batun multitaxation da kuma yanda 'yan Karota ke wa kasuwanci yankan kunkurin bala a jihar Kano, sai kuma gidan Murtala da ke kofar Nasarawa. Da sanyin safiyar yau ne dai filin Inda Ranka ya je gabatar da wani aiki a wannan gida na Murtala mai albarka. Bayan mun kammala wannan aiki za mu fita ta kofar farko daga hannun dama, sai muka iske dandazon jama'a ana dajin kasuwa abunka da dan jarida wanda koyaya yaga wani dan abu to sai kaga ya dira a wajen dan kada labari ya wuce shi haka ne yasan ya muka dan ƙara matsawa wannan waje dan gane wa idan mu me yake faruwa amma abun mamaki sai muka ga tarin lauyoyi sanye da ƴan rigunan nan nasu da wata ƴan hulawe ban sha'awa da suke sanyawa a gefe guda kuma ga prosecutors a zazzaune can ɗaya gefen da na hanga kawai sai naga jami'an gidan yari su ma fuskokin su murtuk suna zaune suna jiran motocinsu amma wani abun ban mamaki da na ƙara matsawa sai naga an baje file akan bench sannan kuma idan aka yi kiran file ba a gani ba sai naga an tafi cikin mota da gudu an ji ɗafko file in takaice maka dai mai sauraro muka kasa gane ko me ake a wannan waje sai muka dan gusa kadan sai muka ga karibi hayalawan kabar a wannan waje wato dai matashin dan gwagwarmayan nan mai fafutukar kare haƙƙin dan adam shine ya mana jawabin abin da ke faruwa inda yace shi ma a mamakin sa an kira shi wannan waje dan ya zo ya tarar da abin da yake faruwa amma da zuwa sai ga cewa a wannan filin waje ana ake rubuta ƙara a shigar da ƙara ayi kamar an yi shari'a tunda har ta kowa da kowa anan wajen yake zaune kuma ko da na tambaye shi wai ina kotu sai nuna min wata kotu kwal guda daya yace a cikin ta ne alƙalai takwas suke squatting idan wannan ya dan yi shari'a sai matsa sai wannan ya shiga yayi abin dai abin ban mamaki ga dai ɗan hiran mu kadan da muka yi da karibin a wannan waje
sha'anin kotuna ya zama kaman cin kasuwa kaga cewa ana fito da file a mota na bincike da sauransu kuma wanda aka kawo kaga wajen ko kuma aka gayyato shi wajen dan a tattauna shi ba zai ga kwarjinin alkali ba kuma ba zai ga kwarjinin kotu ba kotu ce guda daya alkalai takwas suke shifting
to amma dai a cikin hirar da muka yi da karibin ya roki kwamishinan shari'a na jihar Kano da ma gwamnan jihar Kano kansu kawo dauki wajen kammala waɗannan kotuna guda takwas da aka taso su daga harabar Audu Bakwa Sakatariya aka dawo da su gidan Mittala idan mu dai ya hange mana tuna an dan fara gine-gine a wannan waje amma dai yau an ce sati uku kenan ba zo an dora ko bulo guda ɗaya ba haka ne ya sanya wannan matashi ya kira ga kwamishinan shari'a da ma gwamnan jihar Kano kan a kawo dauki dan bai kamata a rinka yiwa shari'a yankan kunkurin bala irin wannan ba to ko da yake dai bangaren shari'a yana taka muhimmiyar rawa kwarai da gaske musamman a bangaren ci gaban al'umma haka ne ya sanya filin inda ranka ya tuntubi baba Jibo Ibrahim dan jin ina makomar wannan shiri ne shin a ci gaba da gabatar da shari'o'i a haka ko da yake dai baba Jibo ya bara inda ya bayyana cewar hakuri za a yi kadan da zarar an kammala ginin waccan kotu to wannan al'amari zai zama tarihi ga dai baba Jibo
ana ta daukar matakin yanda za a ga an wuri amma la ayi halin ka san ita kotu duk inda alkali ya zauna ma yin shari'a to gurin ya zama kamar kotu amma dai duk da haka za a tsaya a ana duba yanda za a warware wannan matsalar din da kanzu su kuma zai samu gurin da zai gabatar da sharhunsa domin alfanun jama'a abin da ya shafi harkar gini abu ne da yake bangaren gwamnati saboda haka kaga kuma sai mun rubuta ne kuma domin a zo a gabatar ba alhakin yin ginin gaba ɗaya ba a hannun ma'aikatar rukunin kotu ma take ba.
Baba Jibo Ibrahim kenan kakakin babbar kotun jiha a nan Kano. To gobe ma idan Allah ya kai mu za mu ƙara komawa wannan waje dan ganin wani irin ci gaba aka samu da kuma irin wayanar da ake toyawa to Allah ubangiji ya kai mu gobe. To daga gidan Murtala kuma sai ma'aikatar mata ta jihar Kano karkashin jagorancin Dr. Zara'u Muhammad Umar inda a yau kwamishiniyar ta bayyana bacin ranta kan wani faifan bidiyo da yake ta yawo a zaurukan sada zumunta kunshin abin da ke cikin wannan bidiyo dai tashin hankali ne da kuma cin zarafin wasu kananun yara mata guda hudu wanda dukkaninsu ba su kai munzali ba amma dai ganin wasu ɗarti su ma tsirara guda biyu a tsaye akan waɗannan mata ƴan ƙanana su kuma guda hudu ya tayewa da duk mai kallo hankali sannan kuma ana zargin wanda ke ɗaukar wannan bidiyo wani jami'in tsaro ne mai ɗamara abin da muka iya hakaitowa ko muke sauraro shine mun ji ana musu tambayoyi kamar haka ke ya sunanki sai ta ce sunana wanci kai fa ya sunanka sai ya ce sunana wani to amma abun mamaki shine yanda ake gabatar musu da binkicen ya fi saba ka'ida domin kuwa ba a ce su sanya kayansu ba tsirara suke ga sunan haihuwar iyayensu ba a ce su juya su kalli can a interview da su ba ko kuma a sa irin wani abu a rufe idanunsu a'a kai tsaye ake tattaunawa da su kai ka ce a lokacin jahiliya lamarin da ya sanya kwamishiniyar ta ce wannan facin zarafin waɗannan ƙananan yara mata ne da masu waɗancan manya
kuma wannan yaran kanana ne ba su kai shekara 12 13 ba ma kun zo kun nuna su tsirara a cikin al'umar Annabi kuna turawa da Allah in masu wane ne an ce masu kayan sarki ne suka yi wannan abin to dan Allah masu kayan sarki ina neman hadin hankalin ku cewa tarbiya muke duk mu da ku ku ya kamata ku zama masu tarbiya babba kuma ku tarbiyantar kuma dan adam yana da haƙi bai kamata a bude yara kirikiri haka ba karamar cutar sa kai
har ina yau kwamishiniyar mata ta jihar Karo da ta Zahara'u Muhammad Umar ta sanya soso da sabulu ta wanke baturiyar nan mai suna Fiona tun a baya ma'aikatar mata ta ce tana gabatar da bincike amma a wannan lokaci malama Zahara'u ta ce Hajiya Fiona musulma ce cikakkiya wacce take da kishin addini kuma musuluncin ta sahihi ne har ma malama Zahara'u tace an ma gano cewar gidan nata tana tafiyar da shi ne bisa ka'ida sannan kuma asalin Fiona malama ce a can kasar su dan haka da tazo Najeriya ta kuma zauna a Kano take taimakon matasa wanda ba su da galihu
abinda ta manta sai ma tace to haka Kano za ta mu na musulunta ina zaune da Kanawa kuma ya zama abinda za a mun kenan abin ya ba mu tausayi ba wai dan ina kare ta bane amma dai ba ta da wani laifi
dan Allah ubangiji ya saka Fiona da gidan aljanna to daga kasar Amurka kuma wani kamfani ne yace ya gano wata hanyar sarrafa gawawaki dan mai da su takin zamani wakiliyar mu Zunira Garba Baban Ladi tana da cigaban labari
A karan farko kamfanin ya ce nan da shekara ɗaya mai zuwa zai mayar da gawawakin taki a jihar Washington. Kamfanin mai suna Recompons ya ce mayar da gawawakin taki zai sa a adana sama da tan ɗaya na iskar carbon sabanin yadda ake kona gawa ko binne ta. Shugabar kamfanin Katrina Speck ta ce tana fata shirin ta samu karbuwa saboda sauyin yanayi. Ta kuma ce ta kwashe sama da shekaru 13 tana tunanin wannan shirin. Shirin ya kunshi kwantar da gawa a wani rufaffen guri da kananan itatuwa da wani ganye mai suna alfalfal da kuma ciyawa. Za a yi ta jujjuya ta a hankali don baiwa sinadarai damar rubar da ita. Bayan kwana 30 sai a baiwa dangin mamacin taki don su zuba a tsirrai.
A gaida Zunira. Masu sauraro shirin inda ranka fa kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla. Yanzu kuma sai wani binciken masana da ya gano cewar wai yanzu yara ba sai sun je makaranta ba domin kuwa an bullo da wata sabuwar fasaha. Ta yadda da an sa wata na'ura sai kawai a kwankwadawa yaro karatu ba tare da ya je makaranta ba. Wakiliyarmu Nusaiba Umar Madaki tana da cigaban labari.
Matthew Phillips shine wanda ya fara wannan bincike a shekara ta 2000. Ya ce ya fara binciken ne biyo bayan kallon wani film mai suna Matrix wanda ya nuna yadda ake cusawa mutum ilimi a cikin kwakwalwarsa ta hanyar kimiyya. Matthew Phillips ya ce irin wannan hanya an dade ana amfani da makamanciyar ta a kasar Misira tun shekaru 4000 da suka wuce don karawa kwakwalwa kaifi. A yanzu haka dai kimiyyar an fara amfani da ita wajen koyawa wasu mutane tukin jirgin sama. Bayan kwafan yadda tukin jirgin yake a cikin kwakwalwar wasu kwararrun masu tukin jirgin sojojin Amerika. Ya ce bayan an sanya waɗanda ake gudanar da binciken a kansu kwakwalwarsu ta nuna sun fi waɗanda suka iya asalin tukin jirgin iyawa da kaso 33 cikin 100.
An gaishe ki. Yanzu kuma sai mai sauraro ya gyara zama don jin wata taraliya daga mayar jami'an hana sha da fataucin miyagun kwayoyi suka gamu da ita. Inda suka kama wata mata dauke da juna biyu dan wata 6 tana tattikar rawar shoki a gidan gala. Matasa marasa aikin yi kuma suna shewa suna dariya suna watsawa cikin kudi. Wakilin Abu Isa Muhammad ya zanta da wannan matashiya wacce tace tuntuban na'ura aka samu ita ma ba a san ranta ba.
Sunana Amina ni ya kasance ce ina zaune zaman kaina amma ina wasa rawan solo eh rawa nake yi mana
to an ce ma kina da juna biyu yaya ake yi kike rawar da juna biyu
a hakan nake yi
gaskiya ne kina da juna biyu
gaskiya ne wata 6
to amma ki iya rawa da juna biyu kuma
eh
to ya kike rawar
a hankali daidai bakin karfi na
to dama kina da aure kenan
ban taba yin aure ba tunda nake
to ina kika samu raban
a memujiya
Shugaban kwamitin dakile shaye-shaye karkashin wannan hukuma ta hana sha da fataucin miyagun kwayoyi a nan Kano. Wato Alaado Kubau ya ce za su sanya wannan matashiya dauke da juna biyu bangaren gyaran hali na wannan hukuma domin dai ta samu ta haihu cikin kwanciyar hankali su kuma gyara mata hali. Dan Allah Ubangiji ya sanya mu dace, ya sanya mu fi karfin zuciyar mu, ya sanya mu fi karfin shaitani. Kafin mu gargare filin inda ranka ya karbi takardar wata egan kanuwar yarinya mai suna Aisha Ismail. Wace wani abin mamaki yake faruwa akan wannan yarinya ya karama tana cikin tafiya kawai sai a ga yarinyar ta fadi tana ta suma lamarin da ya sanya wani asibiti ya rubuto tsabar kuɗi naira 150 inda aka ce kokolwar ta ce take shokin dan haka sai an biya wannan kuɗi za a yi mata aiki ta samu lafiya iyayenta kuma sun ce ba su da wannan kuɗi sai kuma takarda Hafsatu Musa ita ma dai da take fama da lalura har ta kai mahukunta a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano su rubuto naira 80,000 a matsayin kuɗin da za a yi mata gwaje-gwaje da kuma magani sai kuma takardar Karimata Haruna ita ma dai da za a yi mata gwaje-gwaje har ta kai ana neman naira 10,000 a matsayin kuɗin da za a yi wannan baiwa Allah gwaje-gwaje sakamakon lalura da take fama da ita sai kuma takardar wata ɗaliba mai suna Fatima Yusuf Abubakar wata ta samu gurbin karatu a jami'ar mai ta masile da ke nan Kano take neman naira 31,300 da ɗuriya a matsayin kuɗin da za ta yi registration ta ce ba ta da shi iyayenta ma babu da fatan za a tara a gaza musu gaba Duka kuma a nan shirin na inda ranka zai diga aya a madadin madugun shiri Nasiru Salisu Zango Aminu Abdu Baka Noma sai ni Saibu Umar Madaki da Zannira Garba Baban Ladi sai kuma Abdulrahman Hamis na Madina shine ya sarrafa na'ura don sada ni da ku ni kuma Yusuf Al-Abdullah nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh